Najin, Kuku Najina.
Fresh from BeautifulAliwa.com.
Don't play with it, kare ki sami kishiya. Soyayya ruwar zuma ce, in ka kurba ka ba masoyiya. Soyayya ruwar zuma ce, in kika kurba ki ba masoyi. Toshe kunnuwanki dan jin miyagun kalamai ko mahasada sun san muna da sada. Toshe kunnuwanki dan jin miyagun kalamai ko mahasada sun san muna da sada.
Sai rijiya,
tubani da hujja na baki zuciyata.